This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Litinin 23 ga watan Satumba na shekarar 2024. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyi na ƙara yin kira akan buƙatar isar da taimakon agaji ga waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ya shafa kwanan nan a garin Maiduguri a daidai lokacin da wasu ke zargin an fara karkatar da kuɗaɗen tallafin da aka samu. To kowane mataki gwamnatin jihar ke ɗauka na tabbatar da agajin ya kai ga mabuƙata.
Gwamnati ta buɗe disaster relief fund kuma ta buɗe ofisoshin SEMA duk wanda yake son ya kawo taimako ana karɓa kuma ana raba.
Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Borno Farfesa Usman Tarki na muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa ambaliyar da ake fama da ita sakamakon ruwan da ake tafkawa a jamhuriyar Nijar ta yi sanadin daga ranar komawar ɗalibai ajin karatu zuwa 28 ga watan Oktoba da ke tafe maimakon ɗaya ga wata. To sai dai wasu 'yan ƙasar na gargaɗin gwamnatin ƙasar akan buƙatar ɗaukar ƙarin matakai don cika jibin da matakin ɗaga ranar komawar karatun zai haddasa.
Nauyi wanda ya rataye wayan gwamnati shine na ta tabbatar da cewa da yanzu abin ya dawo wata 8 kenan ba wata 9 ba kenan a wata 8 kenan dole sai an yi takatsantsa dan a tabbatar da cewa babu yajin aiki ko zaman tona bangaren yaran makaranta ne ko zaman tona bangaren malaman makaranta.
To duk za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda shi ma ya tattauna akan ƙorafe-ƙorafen mutanen da ambaliyar ruwa ta rutsa da su a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar game da jinkirin isar da sakon gudunmuwar kayan tallafi gare su. Muna kuma tafa da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yakin da take yi da mayakan Hezbollah da ke Lebanon, Isra'ila ta kara fadada kai hare-hare a yau Litinin. Harin da ya kashe mutane akalla 270 tare da raunata wasu fiye da 1000 a wani sabon hare-hare da ta kai ta sama, harin da ya haifar da fargabar barkewar yakin gama gari. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari fiye da 800, yayin da kamfanin dillancin labaran Lebanon ya bada rahoton cewa an kai munanan hare-hare a yankuna da dama a kudancin kasar. Jami'an kiwon lafiya na kasar sun ce daga cikin waɗanda aka kashe har da yara 21 da mata 39. Sojojin na Isra'ila sun kuma gargaɗi mazauna yankin tsaunin Bika da ke gabashin Lebanon da su ƙauracewa wuraren ma'ajiyar kayan yakin Hezbollah. Dubban mutane ne suka tsere daga kudancin ƙasar kuma suka cika makil a babbar hanyar Beirut. Rundunar sojin ƙasar Senegal ta ce an gano akalla gawawwakin mutane 30 a cikin wani kwale-kwale a gabar tekun Dakar, hanyar da bakin haure ke amfani da ita wajen zuwa Turai. Kakakin rundunar sojin ya ce gawawwakin sun fara ribewa, hakan ya sa aikin tantance su yana da wahala. A shekarun baya-bayan nan adadin bakin hauren da ke barin yammacin Afrika ta kasar Senegal ya karu, inda aka ba da rahoton cewar dubban mutane sun mutu. A farkon watan nan ne wani jirgin ruwa dauke da mutane 89 ya tafi a gabar tekun kasar ta Senegal. Akalla mutane 37 ne suka mutu a cewar hukumomin na Senegal. Yawancin bakin hauren da ke barin Afirka ta yamma ta kasar suna tserewa tashe-tashen hankula da talauci da kuma rashin aikin yi. Jami'ai a kudu maso gabashin Ukraine sun faɗa a yau cewa harin saman da Rasha ta kai a birnin Zaporozhye ya jikkata akalla mutane 16. Gwamnan yankin na Zaporozhye ta kafar sadarwa ta Telegram ya ce, hare-haren sun kuma lalata gidaje 13, cibiyoyin ilimi, motoci, gareji da kuma wasu gidaje masu zaman kansu. Sojojin na Ukraine sun ce Rasha ta kai wa kasar hari cikin dare da jirage marasa matuka guda 4 da makamai masu linzami guda 2. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau cewa ta harbo wasu jiragen saman Ukraine guda 4 a yankin Belgorod da kuma wasu guda 4 a yankin Kursk. Shugaban Ukraine Zelensky kuma yana shirin yin jawabi a wannan makon a Majalisar Dinkin Duniya. Zai kuma gada da shugaban Amurka Joe Biden. A yau ne shugabanni da jami'an diplomasiya na kasashe za su gabatar da jawabai kan batun karfafa ayyukan Majalisar Dinkin Duniya, shirin da ke zuwa kwana guda bayan amincewa da tattaunawa kan batun magance matsaloli da dama waɗanda suka hada da sauyin yanayi, rikice-rikice da kuma talauci. A ranar Lahadi ne wakilan suka bada izini na ƙarshe ga yarjejeniyar makomar duniya wadda ta kunshi lamuran zaman lafiya da tsaro, ci gaba mai dorewa, yin haɗin gwiwa na fasahar zamani, matsalolin take haƙƙin ɗan adam da kuma na jinsi. An amince da yarjejeniyar a taron kwanaki 2 da aka yi wa take taron kolin makoma, wanda sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya kira.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. A daidai lokacin da wasu ƴan gwagwarmayar nemawa al'umma adalci daga hannun gwamnati ke yin kira ga masu ba da tallafi da su daina kaiwa gwamnatin jihar Borno kai tsaye bisa zargin cewa an fara karkatar da kuɗaɗen da aka samu, wasu ƙungiyoyin ba da tallafi masu zaman kansu sun ce har yanzu da sauran rana a kaba kuma al'ummar garin na buƙatar taimako daga al'umma a ciki da wajen ƙasar. A nata ɓangaren gwamnatin jihar ta ce ta buɗe wani asusun ba da agaji kuma tana yin iya bakin ƙoƙarinta don kaiwa al'ummar da iftila'in ya ritsa da su ɗauki. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana.
A cikin daren ranar Litinin 9 ga watan Satumbar nan ne, al'ummar birnin Maiduguri, Jere da wasu sassan jihar Borno suka tsinci kansu cikin ambaliyar ruwa da ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi, lamarin da ya zuwa yanzu. Mutanen garin na cikin wani yanayin firgici da ban tausayi, kuma ake ci gaba da nima musu tallafi a ciki da wajen Najeriya. Kowane yanayi al'ummar birnin Maiduguri da wasu sassan jihar Borno ke ciki a yanzu. Jagorar kungiyar Baudi mai rajin tallafawa ci gaban mata kuma tsohuwar jagorar asusun tallafi na Malala a Najeriya, Fatima Yarima Askira ta ce.
To alhamdulillah, abinda dai zan iya cewa shine gaskiya mutane da dama suna kokari wajen tallafawa waɗanda wannan lamari ya faru da su a Maiduguri. To amma zahirin gaskiya akwai wuraren da mun ga akwai buƙatu sosai, kaman na magani da na tsaftace jiki da tsaftace muhalli na yau da kullum. So ko mu Baudi kungiyar mu abinda muke yi shine muna kokarin kai tallafi medical response, kuma muna bada magani kyauta, muna kuma kokarin wayar da kan jama'a akan cututtuka da za iya iba ta wannan abin da ya faru, kuma muna gayyatar su kansu ƴan gwamnatin su zo su yi mana bayanin a yadda suke wannan tallafin da yake akwai yawan korafe-korafe da suke fitowa na cewa a an kulle sansanin gudu hijira. Abu ne wanda dole mu ma mu gane me ake ciki kuma mu san yadda mu ma za mu ci gaba da wannan tallafe-tallafen.
Shi ma shugaban gidauniyar bada tallafin gaggawa wato Swift Relief Foundation Abdulaziz Mala ya kira ga kungiyoyin fararen huda da su bibiyi batun tallafin.
Wannan tallafin da mutane wanda suka taimaka daga ciki da waje ma jihar Borno musamman Maiduguri da Jere, wannan ambaliya ya shafa yana da matukar muhimmanci saboda da yawa daga cikin mutane na cikin gari da waje sun rasa gidajen su. So ya kamata a sa ido sosai daga cikin civil society organization shi ake tare da gwamnati a isar da wannan sakon ma mutane, saboda haka dan Allah dan annabi gwamnati ta yi abin da ya dace ta san matsalolin da mutane suka fuskanta a cire son rai
da muka nemi ji ta bakin gwamnatin jihar Borno halin da ake ciki na cigaba da kaiwa al'umma dauki musamman bayan irin tallafin kuɗi da aka samu daga ciki da wajen Najeriya kwamishinin yada labarai da tsaron cikin gida na jihar Farfesa Usman Tar ya ce
gwamnati da ta budi disaster relief fund kuma ta budi ofisoshin sema duk wanda yake son ya kawo taimako ana karba kuma ana raba bacin haka su kuma NGOs din nan suke musu akalla su kai abinci zuwa sansanonin kun suna so suna iya kaiwa kai tsaye ko su kai store namu mu karba akwai committee na musamman da ke bi sansanonin duka tana dudubawa duk mai neman taimako ne taimakon sai addu'a sai aka kawo taimako bacin haka kuma gwamnati ta kai taimako na gaggawa kowanne mutum an bashi kuɗi da abinci daga store namu so a takaice iya gurgudu ana kulawa da mutanen namu wanda wannan ibtila'i ya risa da su kasan irin wannan ibtila'i ko ya kai wani zai ci shi bai samu ba
a wani bangare kuma jagoran kungiyar bibiyar al'amuran gwamnati ta follow the money Muktar Mudubo ya ce suna kan shirye-shiryen aika wasikar neman bayani akan yadda gwamnati ta fara rabon tallafi ga al'umma
in kika ga tallafi dole sai an san me ake tunanin yi da wayannan tallafofin so yanzu muna collecting kudade da akai announcing na cewa an bayar muna kokarin rubuta wani letter da ake cewa freedom of information law letter wanda zamu tura ma gwamnatin jihar Borno don mu san naira nawa ne gwamnati ta karba kuma mai take kokarin yi akan wannan so kamar yanda muka sani one of the immediate action da aka fara yi daga wannan iftila'in ya auku da su shine an fara rabo wayansu kudade da kuma abinci wannan na gaggawa so kin san wannan ambaliyan yazo da cututtuka yazo da asaran rayuka dukiyoyi da dole sai an zauna an yi setting up plan wanda za a yi executing wannan abu muka yi dropping wannan letter sai mu san ya za a yi mu bibi kan wannan kudi
alƙaliman girdiga da sai nuni da cewa tun farkon labarin kai tallafi ga gwamnatin jihar Borno ne wasu kungiyoyi da fitattun mutane a dandalin sada zumunta suka fara yin kira akan a sanya ido ganin an raba tallafin ga waɗanda al'amarin ya rutsa da su ba wai a karkatar da kuɗaɗen ba Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Halima Abdulrauf yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger Ambaliyar da ake fama da ita sakamakon ruwan sama da bakin ƙwarya da ake tafkawa a ƙasar ta yi sanadin daga ranar komawar dalibai ajin karatu zuwa 28 ga watan Oktoba da ke tafiye a maimakon 1 ga wata dubban ɗakunan karatu ne suka ruguje sanadiyar ambaliyar yayin da a wasu yankunan mutane da yawa suka rasa gidajensu suka kuma nemi mafaka a makarantun boko dalilin da ya sa hukumomin ƙasar suka yanke shawarar daga ranar sake bude makarantun zuwa ƙarshen wata Wakilin muryar Amurka Salamu Munbarma ya aika mana ƙarin bayani daga birnin Yamai
Kamar yadda a farkon shekarar nan ta 2024 masana suka yi hasashen yiwuwar saukar ruwan sama da ka iya haddasa mummunar ambaliya haka abin yau kana a lahirin yankunan Niger inda yanzu haka ake ci gaba da tafkar ruwa kamar da bakin ƙwarya lamarin da ya janyo asarar rayukan ɗaruruwan mutane da rugujewar dubban gidaje da ɗakunan karatu a wani lokacin da ya rage mako guda a kan malababban hutun 'yan makaranta sabili kenan gwamnati ta ɗaga ranar zuwa 28 ga watan Oktoba matakin da kungiyoyin malaman makaranta irin su sinasai suka ce yayi daidai inji sakataranta jariri labosaidu
don mataki da aka dauka yayi saboda an yi kiyasi a zuwa wajen 5,000 ita ga ambaliyar ta dakome kuma ruwa da ke zama cike da ke da kai cikin wasu lakwallakwalla suna aisa ko cututtuka kwanakwallar na biyu kuma shine kasan cikin ƙauyuka azuzuwan da ake na zana ne to yanzu ba a samu ba aka yi girbi ba a samu ba aka kawo cimaka kuma ba zana da shishinu da ta kamata a ci an yi wannan kala soshin na zana kenan shi ma wata dama ce ko da aka daga nan da sati hudu to zai sa in aka kammala cimaka za a samu hili inda za a taya a yi wannan azuzuwa
wata matsalar ta daban da ta haddasa cikas a shirin komawa ajin karatun shekarar 2024-2025 shine yadda a yanzu haka mutanen da iftila'in ambaliyar ya raba da mahallansu ke samun mafaka a ɗakunan karatu shugaban kungiyar kowat mai fafutukar samar da ilimi mai inganci Dr. Ahmadu Rufa'i Lawan Sallau na cewa daga ranar shine mafi a'ala idan aka yi la'akari da yanayin da ake ciki
akwai waɗanda suka rasa gidajen zama ba su da inda za su zuwa sai nan suka raba cikin makaranta to kahin a dauki tanadi na neman musu wani wuri daidai ne su dan laba nan tunda kaya na gwamnati ne kuma su ma ɗiyan gwamnati gwamnati gaba daya da sojawa masu iko gaba daya sun nuna tausayi
to sai dai wasu ƴan ƙasa na gargadin gwamnatin akan buƙatar ɗaukar wasu ƙarin matakai don cike jibin da matakin ɗaga ranar komawar karatu zai haddasa Sahanin Muhammadu na da irin wannan ra'ayi
nauyi wanda ya rataye wayan gwamnati shine na ta tabbatar da cewa da yanzu abin ya dawo wata takwas kenan ba wata tara ba kenan a wata takwas kenan dole sai an yi taka tsantsa don a tabbatar da cewa yara sun tsaya wurin karatu yani ina nufin cewa da a kiyaye babu yajin aiki ko zamanto na bangaren yaran makaranta ne ko zamanto na bangaren malaman makaranta kuma gwamnati ta maida hankali bisa kai ga dokan nauyi da tallafi na ƴan kasan wanda sun ka samu kansu cikin wannan bala'i
mutane sama da miliyan guda ne ambaliyar ruwa ta raba da matsugunan su a bana kuma a cewar hukumomi daga cikin su sama da kashi 90 daga cikin 100 ne aka baiwa tallafi a matsayin agajin gawa da suka hada da cimaka da wasu kayayyakin bukatu. Sule Mumuni Barma mai Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
ƴan ƙasa da hukuma
ka ja ga cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin yanci mai wannan hali yaushe ne ko mai ya fada mana kariya ne don sallo garzambo ne mai yin wannan lanan ne
masore assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar
babban matsala ita ce yunwa ita ce yunwa mu dai muna girma da wanda ya suka roko na tallahi aka samu dan Allah a gaggauta a zo a ba mu samu nutsuwa
gaskiya mu dai nan waggalakon domin Allah ba a kawo mu komai ba mu dai tallafin nan bai kawo gare mu ba
so ɗaya ne aka bada garin rogo ga elododi ilana ma mutum suna aice shi da shi da iyalin shi
dubban mutanen da ambaliyar ruwa ta ritsa da su kenan a jihar Maradi ta jamhuriyar Niger suke korafi akan jinkirin isar da gudunmuwar kayan tallafin rage radadi kuma wannan shine batun mu na yau a dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ce na samu
madalla masu ware ambaliyar ruwa na ci gaba da mummunan tasiri ga rayuwar al'ummomi daban-daban a yankin nahiyar Afirka biyo bayan ruwan sama da aka samu a bana al'amarin da ya yi sanadiyar karyewar madatsun ruwa da tafkuna da koguna da kuma ƙoramai kasashen Najeriya, Ghana da jamhuriyar Niger na cikin jerin kasashen da suka fuskanci wannan kalubale a yankin nahiyar Afirka ta yamma jihar Maradi ta jamhuriyar Niger na cikin wuraren da wannan ambaliya ta yi ta'adi a bana kuma waɗanda matsalar ta ritsa da su na matsugunnin wucin gadi a makarantun boko na gwamnati kuma yanzu haka suna kokawa akan kuncin rayuwa da suke ciki abokin aiki Mansur Sani ya ziyarci wurin da waɗannan al'ummomi ke zaune tare da iyalansu kuma ga rahoton da ya haɗawa wannan fili
kusan wata guda kenan da faruwa ambaliyar ruwa da taukana ita ce ambaliyar da ta yi barna mai yawa a tsakiyar birnin Maradi da makewayi ta yi sanadin mutuwar kimanin mutane kusan 20 da jakatar da dama daga cikinsu an yi asarar dukiya da wuraren zama da hanyoyi da magudanan ruwa da sauran ma'aikatan gwamnati wannan ambaliya ta sa dubunnan mutane komawa rayuwa a cikin makarantun boko kowane irin hali rayuwar al'ummar take ciki daga wannan lokaci zuwa yanzu
akan halin da muka shiga in sahiya ta waye a mutum 300 da wani abu da ke nan cikin lakon da wuya ku iska mutum 100 ciki me yasa mun bazu ga duniya wata na wankatau wata na tahiya gidajen dangi domin roƙo muna cikin wani hali amma zancen taimako duk da ake cewa ana kawowa mu dai gaskiya mun ganawa ba tunda mu mabukata ne mabukata ne sannan kuma dan kwantawa da kake diyan ku kuma suna ta kamuwa da masassara amma na wajen mun ji sauki an kama mu likita da an babba da magani to amma babban matsala ita ce yunwa mu dai muna girma da wanda ya suka roko na tallahi aka samu dan Allah a gaggauta a zo a ba mu samu nutsuwa
sunana Tanungwa Masku kai mun shiga tashin hankali wanda bamu taba gani ba tunda uwar da ta haye mu yaya gidanka yake da lakwal ai ba dai bane ba wurin ma ban daki wanga ya shiga wanga ya shiga wanga ya shiga ai wani baka san ciwon da ke gare shi ba kaje kai wanka kaje ka tsugunna ai ba dadi gidanka gidanka ne abinci gaskiya mu dai nan waga lakwal domin Allah ba a kawo mu komai ba mu dai tallafin nan bai kawo gare mu ba dan Allah dan annabi a taimaka ma yara kankana saboda ma yara kankana kai babba babba ne ko ruwa ka sha ka kwanta shi kuma yaro da an ce man garban nan ta sai kukan a bashi
ni ne Rabi'u Ali ana dokar sunayen mu amma har yanzu wannan tallafi dai bai zo mu wanda yake wadatacce ba sau ɗaya ne aka ba da garin rogo ga elododi irana ma mutum tana aicen shi da shi da iyalin shi abinda nake kira ga gwamnati ai saurin tallafa ma jama'an nan wanda Allah ya kawo wannan lokaci cikin lakwal saboda ana cikin mayacin hadi
sunana Lawali Bala iyalin da ke gare ka can in kana a tarbiyyar su yanzu nan ba su tarbiyyar su gare ka in kuma wani magana ba ji in kana cikin kayan wani iyalin ka ba su jin maganar ka amma in cikin kanka ka iya bida da abin ka gargwadon inda Allah baka iko magana ta Allah yaran nan anan dai gaskiya ba a ce amma da ana tarbiyyar da su gaskiya suna cikin wani hari dai daga gaba ɗaya da mu da su an dai kawo mu garo rogo so guda hakikatin lamar akwai su wani kuma cewa gaskiya sai a hankali tunda wani jama'a ne da yawa abin nan ma ke ba musulmi tsoro ka zo da ka shiga mace sai ka asko mace kai namiji ne mace ba taka ba kuma ka zo ka asko mace kuma a lokacin in ka asko ta abun ba kin gani muna neman gwamnati da Allah mu taimako cikin wannan lamari
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka
Mijin halin rashin wadataccen abinci da kyakkyawan muhalli al'ummar da ke rayuwa a cikin makarantun boko waɗanda mafi galibin su ba sa da gidajen kansu ma'ana haya suke yi Aisha Umar Garba wata wakiliyar sansani a cikin makarantun boko da ta shafi kusan shekaru 28 tana haya ta yi tsokaci tare da ƙara kira ga gwamnati
tun ranar juma'a da aka abin cikin lakwan muke ni kai na fara zuwa nan lakwan na buɗe lakwan na shiga in ina da wurin zuwa ba na kwanta lakwan amma yanzu masu gidaje tsaye suka da mun zo test sai su za a rubutawa bisa abin da ake mun ba mu gane komai ba shekaran jiya nan ma wata haci aka bata aka bi ta aka so lakwal aka mata wulakanci mai haya ce aka an shi hatsin ba a bata ba kenan dan kana haya dan ba ka da shi ni shekara ta 27 ina haya gida kenan ya kamata a jira zaman da nake kuma da ya nake ba a taba tambaye ba shekara ta 27 yanzu wanga wata in ya kama na bayan maulidi shekara ta 28 ina haya kuma gida in ya lalace nake gyara shi a tambaye mai gida ban taba zuwa nace mai nayi gyara cikin kudin ka ba kurin wajen tallafi ya so ya tsaya ce gidan shi ne a rubuta Allah sa shugaban kasa ka ji magana da muke yi ɗan haya ne mu ba mu da wurin zama masu gida an abinci aka ba mu sun zo sun amshi me shugaban kasa ka tana da mu ka san abin da muke ciki
komai gwamnati ke yi domin kawo sauƙin rayuwa ga al'ummar da suka tsantsikan su cikin wannan sansani na ƴancin ruwa dake a makarantun boko na cikin birnin na Maradi na yi kokarin shin ta bakin gwamnatin jihar Maradi Iso Mamman hakan ya ciptara sai dai a wani rangadi da yayi a lokacin gudanar da bikin Maulidi a makon da ya gabata ya rinka jaji ga al'ummar da ke cikin wannan hali tare tabbatar da cewa tallafi da al'umma masu hannu da shuni da sauran kungiyoyi ke kawowa na ci gaba da isa a hannunsu tare daukar alƙawarin cewa za a ci gaba da bin diddigi wurin tabbatar da waɗanda ya kamata a ce sun ci moriyar wannan tallafi
jama'a na Maradi har na ce dare sun gode ga sarkin Maulidi na kowa ya sani ansa a hannun gwamnan da saboda tafiya da ta yi duk yi kima da ya abu shi ba kuma da tabbas zai kai ga hannun salatan da ya wahala na wasu da kun shi kuma na aji da yadda mu sai a zauna a yi kaskura a ga a cikin da a baraki mutum nawa ruwa ya ma bana cikin kuwa ne ke bukatar tallafi da kuma wani da hannu
Dalidai al'ummar da ke cikin wannan hali na sansanin ƴancin ruwa na ci gaba da kashe kunne tare da sa idanun ganin yanda za su ci gajiyar wannan taimako.
To Allah ya kyauta. Masu rare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mansur Sani Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Lallai ne zulfafa hannunka a cikin
ramin. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyenna da labaran wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila ta soma zuba ido kan dan wasan gabanin Najeriya Ademola Lukman tare da zimmar yuwar cefano dan wasan. Kafar yaɗa labaran wasanni ta yanar gizo SokaNet ta ruwaito cewa kungiyar ta tura tawaga domin duba kwazon dan wasan mai shekaru 26 da ke takale da kungiyar Atalanta ta kasar Italia a wasan da kungiyar ta fafata da Arsenal a makon jiya. To sai dai kawo yanzu ba a sami tabbacin ko kungiyar za ta zuba komar samun Lukman ba, ganin tarin ɗan wasan gaba da take da su kamar Luis Diaz da Diogo Jota da Darwin Nunez da dai sauransu da ke buga wasa daidai bangaren hagu da Lukman ɗin yake bugawa. Tauraron ɗan wasan ya ci gaba da haskawa a kungiyar ta Atalanta tun daga shekara ta 2022, inda kawo yanzu ya zura mata kwallaye 33 tare da wasu kwallaye 19 da ya taimaka aka zura a cikin wasanni 81 da ya buga mata. Da alamu kungiyar Manchester City ta Ingila za ta rasa shahararren dan wasanta Rodri na tsawon wannan kakar wasanni sakamakon rauni da ya samu. Rodri ya sami rauni ne a karon battar karfe ta gasar Premier da kungiyar ta City ta yi da Arsenal a jiya Lahadi, wadda ta karkare a kunnen doki da ci 2-2. Binciken lafiya da aka gabatar ya nuna cewa dan wasan mai shekaru 28 ya sami mummunan rauni a gwiwar kafarsa, lamarin da yasa aka sauya shi kafin karewar wasan na jiya. Lamarin ya kasance wata babbar damuwa ga kungiyar ta City mai fafutukar kare kambanta na gasar ta Premier. Kasancewar ya zo daidai lokacin da ɗaya shahararren dan wasanta na tsakiya Kevin De Bruyne shi ma yake jinyar raunin da ya samu. A ƙasar Spain kuma kungiyar Real Madrid ta sabunta kwantaragen dan wasanta na baya Ferland Mendy. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Carlo Ancelotti ya tabbatar wa manema labarai cewa dan wasan ya rattaba hannu kan wani sabon kwantaragi da zai tsawaita zamansa a kungiyar, duk da yake bai bayyana ko adadin shekara nawa ne sabon kwantaragin ba. To sai dai kocin ya jaddada matukar buƙatar da kungiyar take yi wa dan wasan, la'akari da muhimmancin sa wajen tsare bayanta da kuma irin ƙarfin da yake da shi da kuma juriyar taron abokan karawa. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yakin da take yi da mayakan Hezbollah da ke Lebanon, Isra'ila ta kara fadada kai hare-hare a yau Litinin. Harin da ya kashe mutane akalla 270 tare da raunata wasu fiye da 1,000 a wani sabon hare-hare da ta kai ta sama, harin da ya haifar da fargabar barkewar yakin gama gari. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari fiye da 800, yayin da kamfanin dillancin labaran Lebanon ya bada rahoton cewa an kai munanan hare-hare a yankuna da dama a kudancin kasar. Jami'an kiwon lafiya na kasar sun ce daga cikin waɗanda aka kashe har da yara 21 da mata 39. Rundunar sojin kasar Senegal ta ce an gano akalla gawawwakin mutane 30 a cikin wani kwale-kwale a gabar tekun Dakar, hanyar da bakin haure ke amfani da ita wajen zuwa Turai. Kakakin rundunar sojin ya ce gawarwakin sun fara ribewa, hakan yasa aikin tantance su yana da wahala. A shekarun baya-bayan nan adadin bakin hauren da ke barin yammacin Afrika ta kasar Senegal ya karu, inda aka ba da rahoton cewar dubban mutane sun mutu. Yawancin bakin hauren da ke barin Afrika ta yamma ta kasar suna tsere wa tashi-tashin hankula da talauci da kuma rashin aikin yi. Jami'ai a kudu maso gabashin Ukraine sun faɗa a yau cewa harin saman da Rasha ta kai a birnin Zaporozhia ya jikkata akalla mutane 16. Sojojin na Ukraine sun ce Rasha ta kai wa kasar hari cikin dare da jirage marasa matuka guda 4 da makamai masu linzami guda 2. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau cewa ta harbo wasu jiragen saman Ukraine guda hudu a yankin Belgorod da kuma wasu guda hudu a yankin Kursk. Shugaban Ukraine Zelensky kuma yana shirin yin jawabi a wannan makon a Majalisar Dinkin Duniya. Zai kuma gada da shugaban Amurka Joe Biden.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni, da ma engineer mu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.